الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتافيني مالم بكر بن عبد الله ابو زيد وانا كما شي ne darasi na 51 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun tattauna game da wato yanda nau'o'in dilala yanda ake yin dilala a cikin lafazin da yazo a Qur'ani ko a Sunna inda malai ya gaya mana dilala iri uku ce akwai dilalatul mutabaqa akwai dilalatul tadammun akwai dilalatul iltizam kuma dai yayi bayanin kowanne me yake nufi da dilalatul mutabaqa me yake nufi da dilalatul tadammun me yake nufi da dilalatul iltizam to yau za mu tashi daidai gabar da malai yake cewa fa ya ayyuha talibu tahalla bin nazri wat tafakkuri wal fiqhi wat tafakkuhi la'allaka an tatajawaza min marhalati al-faqihi ila faqihi an-nafs aw kama yaqulu al-fuqaha wa huwa alladhi yu'alliqu al-ahkama bi madarikiha ash-shar'iyya aw faqihi al-badan kama fi istilahi al-muhaddithin malam bakar bin abdullah abu zaid yake cewa fa ya ayyuha at-talibu ya kai dalibin ilimi tahalla wai kai ado kai kwalliya bin nazari ta hanyar yin nazari da bincike na karatu wattafakkuri ka zama mai tunani game da ayoyin alkur'ani ko hadisai wal fiqhi ka zamto mai fiqhu wattafakkuhi da kuma fahimta la'allaka an tatajawaza wala alla daga nan kuma zaka iya ketarawa min marhalatil faqihi daga matakin zama faqihi ila faqihin nafs zuwa matakin faqihun nafs wato daga faqih sai kuma mutun ya bar nan sai kuma faqihun nafs kama ya qulul fuqaha kaman yanda fuqaha suke cewa akwai faqihun nafs wane ne faqihun nafs wa huwa alladhi yu'alliqu al-ahkama bi madarikiha ash-shar'iyya shine wanda yake alakanta hukunce hukunce da gurin riskar da su a shari'a ga hukunci sai riskar da shi da wato gurin riskar da shi a inda shari'a ta aje shi ma'ana yana da fiqhun da yana iya a cikin dilala ko a cikin hukunci ya alakanta wannan hukuncin da inda ya kamata a riskar da wannan hukuncin a cikin dokokin shari'ar musulunci wannan shi ake kira da faqihun nafs an gane ko kuma shine dai ake kira da faqihul badan kaman yanda yazo a cikin istilahi na malaman hadisi ka koma inda yake cewa unzur an qaulihim faqihul badan game da malaman da suke cewa ana kiran wancan faqihun nafs din da faqihul badan kaman yanda yazo cikin ma'alimul iman da kuma at-thiqat na ibul hibban da in ka koma za ka ga sun dan yi bayani malaman hadisi game da faqihul badan shine dai faqihun nafs din ay alladhi yu'alliqu al-ahkama bi madarikiha ash-shar'iyya shine wanda yake iya kulla alaƙar wannan hukuncin da inda ya kamata a riskar da shi cikin dokokin shari'ar musulunci fihi fiqhun thalithun zahara akhiran shaq Uthaymeen yake cewa akwai wani fiqhu na uku da ya bayyana a ƙarshen nan wa huwa fiqhul waqi' wa shine mutun ya zama to yana da fiqhul waqi' ma'ana mutun ya zama current yana sanar da me yake faruwa a yanzu alladhi allaka alaihi ba'dun nas al-ilm wanda wasu daga cikin mutane suna alakanta shi shi ma da ilimi wai sanin karan mutun ya zama yana wato current ne game da me yake tafiya a duniya ko me yake tafiya a garin su ko me yake tafiya a yankin su wa qalu har ma suna alakanta wannan wai shi ma fiqhu ne banda wancan fiqhu da kaje mun karanta a baya to ga kuma fiqhul waqi mutun ya zama to yana da fiqhul waqi ma'ana fiqhun abinda ke faruwa a yau wa qalu har suka ce man lam yakun faqihan bil waqi wai wanda ba shi da fahimtar me yake gudana a yau fa laysa bi alimin ba malami bane wanda zai zama to bai san me yake gudana ba tunaninsa kawai tunani ne na abin da ke faruwa ko wanda ya faru a da, amma yanzu me ke faruwa currently ba shi da masaniya a kai, suka ce wai ba malami bane. Wa nasu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala, masu fadin wannan magana sun manta da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, wanda Allah yake nufin sa da alheri sai ya fahimtar da shi addini, ba ya fahimtar da shi abin da ke gudana a yau ba. An gane? Yawa, ba ya sanar da shi abin da ke gudana a yau ba sai ya fahimtar da shi addini. Thumma gafalu, sannan dai masu waccan magana sun gafala. An kaunil insan, na kasantuwar mutum ya shtagilu bi fiqil waqi, garin shagaltuwa da abin da kullun yana social media, kullun yana sauraron radio, kullun yana kallon jarida, ya ga me yake faruwa game da tattalin arziki, me yake faruwa game da tsaro, me yake faruwa game da al'amuran yau da kullun na jama'a, me yake faruwa, garin shagaltuwa da fiqhul waqi anna zalika, to kuma a hannu guda wannan yashgaluhu, zai shagaltar da shi an fiqhul din, sai dai ya zabu daya, zai shagaltar da shi daga fiqhul addini. Yaushe ya saurari BBC, the Voice of America, ya saurari abin nan Deutsche Welle, ya dawo cikin gida ya saurari Freedom Radio ta labaran su, ya saurari wata gida radio, ya saurari kaza, kuma ya dauko Punch, ya dauko Daily Trust, ya dauko Weekly Trust, ya dauko waye ya duduba, to duk wannan kuma yaushe ya gama wannan kuma ya koma ya karanta haddasana. Na fata an gane. To shine yace garin neman gida dai za a rasa ido. Malam Shakku Saimin yace ba sharadi bane wai ba za ka zama malami ba sai kana sane da me ke faruwa a rayuwarka ta yau. Bal rubbama yushghiluhu an al-ittijahi lil-ta'abbud as-sahih. Ikata bal ma in yace zai shagaltu da wannan, to wannan zai shagaltar da shi ga barin fuskantar hatta ibada sahihiya. Ibadatullahi wahda, bautar Allah shi kadai, wansirafil qalbi ila Allah, da juyawa da karkatar zuciya zuwa ga Allah, wattafakkuri fi ayatil kauniyya wa shar'iyya, da kuma tafakkuri da tunani game da ayoyin Allah kauniyya da kuma shar'iyya. Yaushe ya hada da wancan kuma yazo yayi wannan? Wal haqiqatu, zance na haqiqa, annan shigalar shababi bi tafakkuhil waqi, shagaltuwar da matasan mu suka yi game da sai sun san me ke faruwa a yau. Kar a ce mutum kansa a tukunya yake, ko a ce mutum shi kidahu mine daddau abin nan me ake cewa irin wato wanda kullun yana da wato idol of cap, wato kifin rijiya. Kar a ce mutum kifin rijiya ne. To bi tafakkuhil waqi, idan haka ya dage sai ya san me ke faruwa a yau, dan shi ma ana magana yace yayi, shi ma ya karanta jarida kaza, ko ya saurara a guri kaza, ko kaza ko kaza. Saddul lahum anil fiqh fi dinillah, gaskiya wannan zai tare matasa daga kuma fahimtar addinin Allah. La'anna alqalba wi'a'u, domin ita zuciya da kake kallanta jakace. Idam tala'a bi shay'in, in ta cika da wani abu, imtana anil akhar, to kuma babu gurin shigar wani abu, ba za ta iya daukan wani abu ba, tunda ta shagaltu da fiqhul waqi ya cika ta, to wannan kuma zai hana fiqhun addini ya shiga cikin ta. Ba laifi mutum ga ya mai da hankali akan fahimtar addini, amma yana dan sane da jifa-jifa game da me ke faruwa, amma bai sani ba, yazo karatu ya tambaya me wai an ce kaza kaza, me yake faruwa ne, sai ya tambaye su kuma wayanda sun ba karatun fiqhul fiddin din suke ba, fiqhul waqi din suke, sai su sanar da shi. Amma mutum yace zai fahimci shagaltu da fiqhul waqi, to ko shakka babu, kuma zai rasa fiqhul din. La yumkinu an yamtali'u bihadha, ba zai iya yiwuwa ba mutum ya koshi da wancan kuma ya koshi da wannan. Fashtigalul insani bil fiqhi fid din, shagaltuwar mutum da fahimtar addini, fiqhun addini, wa tahqiqil ibadati, da tabbatar da bauta, wa tauhidi, da tauhidi, wal ikhlas, da ikhlasi, khairul lahu, wannan shi yafi masa alheri, min al bahthi anil waqi, garin wato sama da ya tafi bincike da neman me ke faruwa a yau. Wa ma za fa'ala fulan, wai me wane yayi ne, kasan me take ciki ne, wa ma za fa'ala fulan, me wane ya aikata, yau kuma garin da me aka tashi, kasar da me aka tashi, wannan kasa har kana ta damuwa da me aka tashi, abinda aka tashin dadi zai ma da hadda zaka damu da cewa me aka tashi yau kuma da me aka tashi. Rubbama yatalaqawna fiqhul waqi' min riwayatin da'ifa, garin haka ma za ga wani lokaci suna karbar fiqhul waqi' ta hanyar ruwayoyi masu rauni, aw mawdu'a, ko ruwayoyin ƙarya, fi wasa'ilil i'lam al-masmu'a wal-maqru'a, ta kafofin sadarwa wanda ake sauraro ake ji a kunne, ko kuma wanda ake karantawa, wal mar'iyya, ko kuma wanda ake gani da ido, aw yabununa ma yadhunnahu fiqi hawaqi'in ala taqdiratin wa takminatin yuqaddiru hal insan, ko kuma su zo su gina zatan su akan wani abu kaza, shi ma fiqi hulwaqi'i ne, su gina zatan su akan haka, ala taqdiratin bisa shaci fadi, wa takminatin yuqaddiru hal insan, da kuma wasu abubuwa waɗanda ba su fito fili ba da mutun zai dinga kaddara su. Thumma yaqulu, sannan yace hadha fi'lun li hadha وَيُعَلِّلُ بِتَعْلِيلَاتٍ قَدْ تَكُونُ بَعِيدًا مِنَ الْوَاقِعِ, kuma kaji mutun yana kawo wasu dalilai wanda a hakikanin wanda suka san me ya faru, wannan abin da yake fada yayi nesa da abin da ya fada. Shi yasa duk malamin da ya damu da fiqhul waqi, to zaka ji sai ya zo ko a huduba ko a karatu ya fado wani abu, kuma da yawa mutane sun san ba haka bane, saboda bai gama jin abin ba, ko kuma hanyar da abin ya zo masa ba ingantacciya bace, kuma ya zo ya fada a gurin karatu ko a huduba juma'a ya shigo da abin, kuma sai ya ga daga baya abin ba haka yake ba. Na fata an gane, to duk ana samun irin wannan. Aw yanzura ila ashiya'in khattata laha al'ada, ko kuma ma ya dinga nazarin wasu abubuwa waɗanda maƙiya addinin musulunci ne suka tsara su min qablu ala waqi'in muayyan, wato sun tsara su akan wani abu da ya faru ayyananne, to gayyirul waqi'a wa zalib al kulliya fa baqiyat hadhihi al khutat la shay, da haka sai ga abu ne kamar yanzu social media, sai a dauko wani abu kawai, in wani abu ya faru sai a dauko a ce wannan gashi nan yanzu abu kaza yana faruwa a guri kaza, sai ya zama kai mai damuwa ne da fiqhul waqi'i kuma ta social media, sai ga wani abun ya faru wajen shekara 5 da ta wuce, amma yanzu da wani incident ya faru sai wani ya dauko wannan hoton ko wannan bidiyon sai ya hada ya ce yanzu haka a guri kaza ga abu kaza yana faruwa, ko ba yin irin wannan, da mutum ya zama gizo bai sani ba. An gane ko? To sai malai yace wal muhimmu annal fiqha fiqhul nafsi wa fiqhul badan, muhimmin shine mutun ya zama faqihi fiqhul nafs ko fiqhul badan, shine wanda zai dauko hukunci kaza ya alakanta shi da aya kaza ko hadisi kaza, wannan shine fiqhu. An gane ko? Yake cewa huwa alladhi yudlabu min al-insan, irin wannan ne ake neman mutun ta haqquhu ya tabbatar da shi. Fa fiqhul nafs huwa salahun fil qalbi bil aqida as-salima, domin fiqhul nafs shine gyaruwar zuciya game da aqida lafiyayya, wa mahabbatul khair lil muslimin, da kuma kaunar alheri ga muslimi, wa ma ashbaha zalika, da abin da yake kama da haka. An gane ko? An ce lokaci yayi sai mu tsaya haka ko? Abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.